ganin dai an kai ga kammala zaben kujerar gwamnan jihar Bayelsa da kuma yadda sakamakon ya nuna cewa gwamnan dake kan mulki wato Chief Siryaki Dickson shi ya lashe zaben nan da nan al'ummomin jihar ta Bayelsa suka fara bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
But I'll say if it's God's fortune for him to be on seat, I pray he knows much more how to enhance the prosperity of his state by Yalta.
Wannan kuwa dake da suna Ferika tana cewa ne a matsayina na matashiya bana cike da wani farin ciki saboda tsawon lokaci da nake jihar Bayelsa gaskiya gwamnan bai yi wani aikin ayaba ba to amma ubangijin da ya bashi wannan dama zai sa ya fahimci bukatar jama'a musamman matasa ina fatar zai yi abin kirki a iya lokacin da zai yi mulki shi kuwa wannan yace
I'm very happy to know that we have a new governor now that will lead us through the next 4 years. And peacefully, we know that we achieve our aim.
Yana cewa ne sunana Ivy Maboyi ina farin ciki matuka da cewar jam'iyyar PDP ce ta lashe wannan zaben kuma ina bukatar da gwamna Dickson tallafawa matasa sosai muna dai da matukar bukatar ayyuka na ci gaba ga jama'ar mu shi kuwa wannan yace
I'm very happy that PDP win the election. I'm very very happy for PDP and I want Saraki Dickson to help the youth.
Wannan yana cewa ne sunana Abitimi ina farin cikin samun sabon gwamna da zai jagorance mu cikin shekaru hudu masu zuwa don haka mun cika gurin mu kodayake dai takarar ta yi zafi da adawa matuka to amma dai mun samu abinda muke so fatan mu akan sabon gwamna tana da yawa wani Alhaji Musa Saidu masani ne a harkokin siyasar jihar Bayelsa yace
wannan kashe kashe duk wanda aka kashe sai an faɗi sunan shi da inda yake to da chairman ne zuwa mai ci na Ijo local government na Ekirimo local government da kuma tsohon speaker shi ma asibiti a Kwance wajen primary inda ake wannan rigima ai kowa san wannan mutum Ogombos shugaban iska shine yake taka kashe mutane duk mutumin da yace maka ba a kashe mutum ba anan a wannan zaben ai bai adalci ba ne shi
zaben jihar Bayelsa dai bai ne sun nuna cewar rayuka da dama sun salwanta tare da jikkata ko da yake dai jama'an tsaro sun ce zaben ya gudana lafiya DIG Hashimu Salihu Argungu shine babban mataimakin sifeto janar na ƴan sandan Najeriya da ya kula da zaben
sunana Salihu Hashimu Argungu sifeto na ƴan sanda mai kula da koyarwa amma ni ne aka turo nan jihar Bayelsa wajen harkar zabe kun tambaye mu mun ji an ce an kashe ƴan sanda an kashe sojoji duk ƙarya ne ba ɗan sandan na kashe kuma an ce wa NYSC an kama su aiki da nafin nasu babu wanda an kai mun bincika mun a bana babu wannan masu kamar akwatin zabe an yi a zo a yaga takardu ko a buge abin nan wurin ko sai a kama su muna da irin wayannan sana ko yanda ake sassara suna asibiti yanzu wannan na adda ne sauransu babin daga ba su ma muna mana binciken akan su
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga yana Jihar Bayelsa, Nigeria.